Rahotanni yana cewa wani sabon tashin hankali ne ya sake barkewa tsakanin Makiya da kuma ƴan kabilar Kutayb a tsakanin Takum da Usa, wanda kawai yanzu ba ma tantance alƙuluman rayukan da aka kashe ba, ko da yake tuni aka tura jami'an tsaro.
Abin da ke faruwa shine yawan tashi ne da rigima akan cewa Fulani sun zo a wani kauye na Kutayb.
Babu jami'an tsaro ne?
An ce akwai jami'an tsaro a kan hanya. Yanzu wata hada kan buga bindiga ya ba za a iya yi sani ba, sai idan ta yi sauki tukuna za a tantance.
Wannan sabon fadan ma na kwa zuwa ne a ƙasa da awanni 44 da wani taron sulhun da aka yi a ƙarƙashin tawaga da gwamnatin jiha ta tura domin shiga tsakani, kamar yadda wani ɗan yankin da bai son a ambaci sunansa ya shaida min ta waya.
Shekaran jiya tawagan gwamnati sun tafi a yankin an yi sulhu magana kare. To yau kuma an tashi an waye garin ana fara. Ta kamata a ce an yi sulhu shekaran jiya.
Da yake tabbatar da barkewar wannan sabon rikici shugaban hadakar kungiyar Makiya ta Miyatta Allah Jauro Sahabi Mahmud Tukur ya ce kawo yanzu ma akwai wasu makiyan da ba san inda suke ba, bai ko ga shanun da suka bace a daji.
Akan itace shi ya kawo wannan matsala. Itace malaira Bafulatani ya hauje na sare wa ɗan Kutayb ya same shi, a nan fada ya haure aka kashe ɗan Bafulatani aka sake kashewa aka yi Kutayb, daga nan fa fada ya shiga cikin Usa ya shiga cikin Gaku. Al'amarin da abin da ya faru kenan.
To amma ai ko kwanan nan kun zauna da gwamnati kan cewa an sasanta kuma kwamiti hayaje, amma abin yaƙi ci ne wa, menene matsalar?
Al'amari na abin da ke faruwa mun zauna da shi gwamna mun yi magana na fahimtar juna, amma abin da nake so ka sani cewa wayannan Fulani akwai shanu kansu, akwai shanu da yawa wanda suke cikin wannan daji. Kukansu shine tunda an ce musu su tafi, an ce musu kasu shiga wannan yanki, abin da suke nema a wajen gwamnati da hukuma shine a fitar musu da shanu kansu a basu. Duk Bafulatani duk rayuwarsa ba shine maganan shanunsa. Wannan abubuwan kenan da yake faruwa.
To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba a Kendare Dusan Isiyaku ya kuma nuna bacin ransa ne game da wannan samun tashin hankalin, inda kuwa ya danganta matsalar da ma rashin hanya da cewa shi ke hana isa ga ƙauyukan da lamarin ke faruwa. Gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya kuma bayyana irin matakan da aka ɗauka ne domin gano bakin zarin magance wannan tashin-tashina.
Gwamnati tana yin yakacin kokarinta, sai dai ka san yawancin babban damuwan shi ne wuraren da ake fada wuraren ne da zaka gani is not accessible and it is very very difficult for the government to find out. Mutanen da suke daji, musamman mutanen da suke dajin din, a ga su waye ne, menene problem din, kullum kada you need an access routes zuwa wuraren. Shine yasa ana samun a lot of difficulties. But last week akwai ce gwamnati ta zanna da Miyatta Allah. In fact yau da nake maka magana ba gwamnati za ta zanna da Miyatta Allah. To su a gane yaya za a yi a yi lasting solution to this kind of a problem.
Kawo yanzu tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin kuntar da rikicin, kamar yadda kakakin runar 'yan sandan jihar Taraba SC David Misal ke cewa.
Kamar yadda nike maka magana damun tuntuni, muna da jami'an tsaronmu a ƙasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abin ba da jimawa ba. Kwamishinan 'yan sanda na shi Taraba ya ba da doka a tura ƙarin jami'an tsaro. Yanzu da nike maka magana sun riga sun isa wurin, sannan DPO da ke wuyan shi ma ya tashi tsaye ya tabbatar da cewa wannan abin bai sake faruwa ba.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan SP David Misal. Kuma wannan ne ma dai karo na hudu da ake samun irin wannan tashin hankali a ƙasar da watanni biyu, batun da kuma nazarta ke maganin fa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.